الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايكان يوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركه مدا سادوا ا wannan yammaci na juma'a daren asabar yau 20 ne ga watan 1 watan al-muharram bay hijran manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara 1446 wanda kuma ya daidai da 26 ga watan 7 hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatu mana na wannan karatu sunan Abi Dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati dake wannan unguwa ta Bolare anan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba manta ba wancan satin da ya wuce na kafin satin da ya gabata muna cikin babi ne na 25 wannan shine darasin mu na 8 ko malauso wannan shine darasin mu na 8 insha Allah mun tsaya a ƙarshen hadisi na 47 a cikin babi na 25 a cikin kitabu tahara yau za mu tashi a farkon ainihin babi na hadisi na 248 haka ne ko kafin nan akwai satin da ya wuce akwai hadisin da muka karanta ga waɗanda suke da littafi a babin da ke bayan wannan ina tsammanin hadisi na 45 in za ku duba babi na 24 wanda ke bayan wannan hadisi na 45 ko hadisi na 46 ne akwai wanda yace haddathana Muhammad bin Abdullah yani al-Mukharrami yace haddathana Waqi'un an Sharikin an Ibrahim ibn Jarir an Abi Zur'a an Abi Huraira idan masu littafi sun ga wannan a wani da muka tashi ya same ni yace da an Ibrahim bin Jarir akwai anil mughira kafin abi zur'a akwai anaku ko hadisi cikin babi na 24 hadisin farko in kun duba gab hadisi na 45 babin dake bayan wannan fa ba wai nesa ba hadisin farko a cikin babin zaga da ya kawo hadisin can akwai haddathana muhammad farko hadisin haddathana ibrahim bin khalid kun ganshi haddathana aswad bin amir حدثنا شريك وهذا لفظه وحول السند قال وحدثنا محمد بن عبد الله يعني المخرمي قال حدثنا وكيع عن شريك عن ابراهيم بن جرير سواي اناكو عن المغيرة كو يوا مغيرة سنا عن ابي زرعه تو سي جيبانشي ان مغيرة با ناتي عن ابي زرعه ناتي ني اناو ما بابو ان غاني كو كما ان مغيرة دين كسكوري ني اوجن بغو بابوش بابوش ترى كوجا ainihin abin nan akan shi duk wanda ana so akwai wannan da yazo da anil mughira wannan kuskure ne a wajen bugu a sanadin hadisin babu mughira a ciki an fahimci wannan abin da kyau yawa yawa daga ibrahim bin jarir sai abi zur'a yawa tsakanin su babu kowa wani na da mai sanin wannan yana da muhimmanci a ilimin hadisi a wajen tabaa ne aka samu wadansu littafai suna da wannan amma hakikanin asalin nuskan Abu Dawud duk manyan malaman hadisi tun na da na yanzu shekara 2000 da ya wuce sun ce babu shi ina fata an gane Allah ya sa mu dace kai tsaye zamu tashi ainihin hadisi na 45 insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qala haddathana Muhammad bin Afin al-Ta'i Muhammad bin Afin al-Ta'i Abu Dawud da Nasa'i sun fidda hadisin shi قال حدثنا احمد بن خالد ابو داود ترمذي نسائي بن ماجه سن فيد حديثن شي قال حدثنا محمد بن اسحاق ابن يسار عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال ايتي ودنن اوكو اجير دوكا كتب السته سن فيد حديثن سو ده البخاري ده مسلم ده ابو داود ده ترمذي ده ابن ماجه ودنن نكرنتا اجير دينن تو عبد الله بن عبد الله بن عمر قال ايتي قلت نتي أرأيت توضأ ابن عمر لكل صلاة طاهرا وغير طاهر محمد بن يحيى بن حبان يا كربو دغ عبد الله بن عبد الله بن عمر قال يتي قلت نتي أرأيت كباني لاباري أرأيت معنش أخبرني كباني لاباري توضأ ابن عمر dangane da alwalan Abdullahi dan Umar dangane da alwalan Ibn Umar li kulli salatin ga kowace sallah sai ya yi alwala tahiran yana da alwala wa ghayra tahirin ko bashi da alwala shi da kowace sallah kawai sai ya mata alwala sai ce to ba ni labari me yasa yake haka fa qala sai ce haddathanihi asma'u bintu zaid ibn al-khattab yace asma'u yar zaidu bin khattab ta bani labari tace anna abdullah ibn hanzalata bin abi amir haddathaha ita ma tace abdullah dan hanzala dan abi amir haddathaha ya bata labari ita wannan asma'u bintu zaid bin al-khattab a dun malaman kutubu sita babu wanda ya fidda hadisin ta in ba Abu Dawud ba ina fata an gane haka shi ma Abdullah ibn Hanzala ibn Amir ba wanda ya fidda hadisin shi a cikin malaman kutubu sita sai Abu Dawud to sai yace ta bashi labari tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umira bil wudu'i li kulli salati ci wa lallai manzan Allah an umarce shi alaihi salatu wassalam da yin alwala li kulli salatin kowace sallah in zai duk sallah in dai zai to sai ya alwala kuma umarni Allah ya mishi dan tace ya ce umira an umarce shi wake ba annabi umarni Allah subhanahu wataala haka ne ko to sai ya ce falamma shaqqa zalika alaihi a lokacin da hakan ya kuntata wa annabi ya masa tsanani bi mana ya takura shi a ce duk sallah sai yayi alwala kai abun akwai tsanani da yawa umira bis siwaki li kulli salatin sai aka shafe wancan umarni aka mai da shi aka masa umarni da yin aswaki in zai kowace sallah ina fata an gane da an ce duk sallah sai yayi mai alwala to da hakan ya masa tsanani falan ma shaqqa zalika alaihi aka ga ya kuntata mishi ya takura mishi to sai aka canja hukuncin zuwa ga aswaki duk lokacin da zai yi sallah alaihi salatu wassalam to sai ya ce fa ka ibn umara amma shi abdullahi da umara ya kasance dama akan shi ake magana yara shi yana ganin cewa annabi hi quwwatan shi kan yana da quwwa yana da karfi fa kana la yad'u wudu'a ya kasance baya barin alwala li kulli salatin kowace sallah in zai shi abdullahi bin umar to kaga a can Abdullahi bin Umar shi yake tambaya ci a bada labari me yasa aka tambaye shi ba ni labarin mahaifinka me yasa duk sallah sai ya mata alwala yana da alwala sai ya sake bai da alwala ma sai ya alwala to sai ya ce shi din ma Asma'u ce binti Zaid ibn al-Khattab ta bashi labari ita ma ta ce Abdullahi bin Hanzala ya bata labari cewa dalilin da yasa Abdullahi bin Umar kowace sallah sai ya mata alwala umarni asali aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam ta duk sallah yayi alwala to falan ma shaqqa zalika alaihi da abun ya kuntata mishi wahala a ce duk sallah a saki alwala komai sanyi komai wahalar ruwa sai an nemo musamman a lokacin suna da wahalar ruwa ga kuma tsananin sanyi irin na Madina ina fata an gane to da hakan aka ga ya takura da yawa kuma Allah baya babu takura cikin addini wama ja'ala alaikum fi dini min harajin millati abikum ibrahim Allah bai sanya muku takura ko kuntata a cikin addini ba to sai aka ce to an shafe wannan amma duk sallah sai yayi aswaki an gane ko to nan duk malamai sun tafi akan cewa hatta wannan umarni na biyu ma ba na wajibi bane ba ina fata an gane karka ce duk sallah sai an mata aswaki in ba aswaki babu sallah a mustahabi ne an fanci wannan abin da kyau umarni ne na al-istihbab na mustahabbanci sunna ce mustahabbiya ba ainihin wajibi bane ba to shi wancan Abdullahi bin Hanzala bin Abi Amir kun ga shi aiko wanda ya bada labarin Abdullahi bin Hanzala bin Abi Amir haddasa anna Rasulullah to shi Abdullahi baban nashi Hanzala bin Abi Amir yana da abun mamaki a cikin kissan shi a cikin tarihin shi shine mutumin da ya rasu a yakin Uhud yana cikin waɗanda suka mutu a yakin Uhud wajen mutum 70 da ake zuwa ake ziyartar makabartan su a lokacin da aka je Madina yayi aure a daren da ya auren a daren da ya tare washe gari da asuba aka yi shela hayya al-jihad za a tafi ta buka ina fata an gane yana jin wannan kiran saboda kaida istajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa kiran Allah da manzo in suka kira ku yana da janaba bai wanka bai tashi shiga aka tafi da shi yana ga ya tsaya ma yayi wanka yayi jinkiri wa kiran manzon Allah alaihi salatu wassalam kalle yanda sahabbai suke girmama kiran annabi da girmama umarnin shi yana da janaba fa an yi shela madadin yayi wanka ya kama hanya ya bi su ina yaga zai bata lokaci annabi na kira na tsaya zan yi wanka kawai sai kama hanya da aka je Tabuka yana cikin waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu ina fata an gane Abu Sufyan da Shaddad ibn Aws su suka yi tarayya wurin kashe shi kuma duk waɗannan guda biyu sun musulunta daga baya Abu Sufyan ya musulunta haka Shaddad ibn Aws shi ma ya musulunta Al-Thalabi an gane ko kai wanda ma yau musulmai barna fiye da kowa a wannan yakin shine Khalid bin Walid shi ma ya musulunta shine ya jagoranci barnan da aka yi wa sahabbai na rashin mutunci amma ya musulunta kuma ya yi musulunci ai to da wannan ne malamai suke cewa kuskure ne mutumin da ya mutu shekara da shekaru ka dauko maganar shi kana kafa hujja da ita a yanzu akan wani wanda yake rayi ban gane ko kun gane ba dan da ya mutu bai san mutumin ya canja ko bai canja ba lokacin da yake magana ba wahayi Allah ya mishi ba kun gane wannan abin da kyau wanda kadai zai magana ba za ta canja ba har tashin duniya shine manzon Allah alaihi salatu wassalam saboda shi wahayi ake mishi Allah ji kan Sheikh Ja'far Mamun Adam idan ya magana akan wani mutum ya ziyarar su shekara 17 wa ce muku mutum ba zai canja ba kun gane wannan abin da kyau ko malam Albani Zaria ya rasu yau shekara 10 da yan watanni idan ya magana akan wani mutum Allah bai mishi wahayin cewa mutumin ba zai gyaru ba to sai ƴan siyasa ke amfani da maganganun waɗannan malaman wajen cin mutuncin waɗansu mutane kun gane wannan abin da kyau su ba wai dan addini suke yi ba su waɗancan malaman kishin addini yasa suka yi a lokacin da suka yi su kuma yanzu wannan dan cimma wata manufan su suke yi to mu kiyaye wannan abin da kyau maganan da bata canjawa ita ce wahayi Khalid bin Walid waɗanda ya kashe a yakin Uhud zai haɗu da su kuma aljanna shi yasa annabi ya ce wasu mutane za su zuranta shin kiyama su haɗu aljanna kowa na mamaki ya kai me ya kawo ka ina fata an gane a ce bayan ka mutu ya gyaru shi yasa shi ma ya shigo to al'amarin Allah ba a shiga tsakanin Allah da bawa al'amarin bawa da Ubangiji ba a shiga shi yasa Al-Busairi yake cewa da Allah rahmata rabbi hina yaqsimha ta'ati ala hasab al-isyani fil qasami ko fil qasami rabo na ubangiji subhanahu wata'ala wato shi Allah da bawon shi fadin rahaman ubangiji ta wuce inda kake tsammani shi yasa ce wa katub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wa fil akhirati inna huduna ilayhi qala azabi usibu bihi man asha wa rahmati wasi'at kull shay'in rahamata ta yalwaci kowa da komai rahamata ta mamaye kowa da komai to fadin rahaman Allah ƴan uwa mu daina kokarin shiga tsakanin bawa da ubangijin shi mu daina kokarin shiga tsakanin Allah da halittun shi a lokacin da Allah zai gafarta ba zai shawara da kai ba kana ganin shi ai bashi da mutunci dan wuta ne Allah kuma ya gafarta mishi yana sai last hour da zai mutu ma kaga ya zama mutumin kirki kuma ya shiga aljanna sara kai kokarin kai gyara tsakaninka da ubangijinka Allah bai aiko ka zama mishi alƙali a ban kasa ba kun fahimci wannan abin da kyau yana kuma duk mutumin da ya jarrabu da condemning kowa da kowa shi kade ne na Allah to sai Allah ya jarrabe shi kun fahimci wannan abin da kyau lalle mu kokarin kiyaye harsunan mu mu kokarin kiyaye ayyukan mu mu sanya ikhlasi da neman yarda Allah subhanahu wataala to Hanzala a wannan lokacin da ya amsa kiran kawai sai je kuma ya samu shahada annabi ya ce ya ga mala'iku sun dauke shi suna mishi wanka me yake faruwa ne ina fa Allah ya nuna masa ana mishi wanka mala'iku suka mishi wankan janaba dan ya samu shahada shahide ko ba a musu wanka haka ake bunne su wanda ya samu shahada a filin yaki jihadi na musulunci ba wurin fada ba ina fata kun gane akwai jihadi akwai fada karka yadda ka mutu a fadan kabilanci ko fadan wani shirme an fahimci wannan abin da kyau to shahidi da ya mutu a filin yaki ba a masa wanka to sai annabi ya ga ana yi wa Hanzala wanka alaihi salatu wassalam sai yasa aka bincika aka tambayi matarsa tace ai lokacin da ya bar gida yana da janaba saboda an yi shelan hayya alal jihad ya tsiyaye wanka yana ga yayi jinkiri annabi na kira wani wanka zai kama hanya tafi daga lake kira shi da gasilul mala'ika wanda mala'iku suka mishi wanka Allah ta'ala ya kara musu yadda to karkashin wannan hadisin kamar yadda na faɗa shine duk waɗannan ababe mustahabbanci ne ba wajibi bane bayin su akwai lada idan mutum bai yi ba sallar shi tayi kar a ce bashi da sallah insha Allah mala ce babu kaifa yastaku babin da ke magana akan ta yaya ko yaya annabi yake aswaki kaifa yastaku shi yasa malamai sun ittifaki duk duniya tunda aka halicci duniya har yau ba mutumin da aka dawwana rayuwar shi irin manzon Allah alaihi salatu wassalam koma is documented ba abunda ba a rubuta nashi ba ya yake tafiya a rubuta ya yake magana ya yake kwanciya ya yake tashi ya yake cin abinci ya yake wanka ya yake murmushi komai din shi a rubuta ya yayi sallah ya yayi azumi ba abunda ba a rubuta nashi ba to shi yasa hatta ya yake aswakin ma sai an gaya maka Ahmad ibn Hanbal fa kankana ya sai zai sha sai ya ce bai taba jin hadisin yayi annabi sha kankana ba sai ya hakura da shan kankana ina fata an gane sai aka ce akwai wani malami a wuri kaza yana da hadisin shan kankanan annabi alaihi salatu wassalam sai da ya hau jirgin ruwa je wannan garin ya jiwo hadisin ya dawo sai ya sake sayin kankana sha Ahmad ibn Hanbal ina fata an gane komanda akwai hadisin ku to haka waɗannan mutanen zaka ji wata rayuwar su ma kaman ba mutane ba wato rikon su da sunnan ya wuce inda ake tsammani qala haddathana musaddad ibn musarhadin kenan wa sulaiman ibn daud al-ataki ana kiran shi da abu rabi az-zahrani malamai hudu su sun karbi hadisi a gunshi abu daud tirmidhi da sa'i da ainihin ibn majah qala su biyu suka ce duk malaman abu daud ne qala haddathana hammad ibn zaidin ana ghailan ibn jaririn an abi burda an abihi Hammad bin Zaid da Ghailan bin Jarir duk waɗannan malaman kutubu sita sun fidda hadisin su an Abi Burda daga Abi Burda sunan shi Amir bin Abdullah bin Qais dane ga Abu Musa al-Ash'ari ina fata an gane an abihi daga baban shi baban sa shine Abu Musa al-Ash'ari kenan kale yace kala musaddadu arwayan musaddad tunda Abu Dawud ya karbi hadisin ta gun malaman sa guda biyu akwai shi musaddad bin musarhadin akwai Sulaiman bin Dawud al-Ataki yasa ce kala su biyu sun ce kala arwayu musaddad ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nastahmiluhu mun zo wurin manzon Allah alaihi salatu wassalam nastahmiluhu muna neman ibamu abun hawa ibamu raquma ko da wakai da zamu hawo fara'aituhu yastaku sai na ganshi na aswaki ala lisanihi akan harshen sa bayan hakwaran ma harshen sa ma annabi na masa aswaki yasa kai ma in kana aswaki ko kana brush har harshen ka ma kana wanke shi ko kuma kana goge shi to kaga mahallu shahid na hadisi ne mai tsayi kawai shi wannan gaban yake bukata yaga annabi ya stako ala lisanihi shikenan Abu Dawud sai ka maka iya wannan wa qala Sulaiman bin Dawud al-Ataki shi kuma arwayin sa kale yace dakhaltu ala annabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa yastaku na shiga wurin annabi a halin yana aswaki wa qad wada'a siwaka ala tarafi lisanihi annabi ya dora aswakin a gefen harshen sa yana gogawa wa yaqulu yana cewa yani abinda ake nufi da wannan kalman yatahawwa'u kaman kana kokarin ka fito da wani abu daga cikin makogoranka ina fata an gane ka sai yadda mutum yana burushi zaka jina kokarin kaman ko jawo kaki ko wani abu shine ma'ana yatahawwa'u an fahimci wannan abin da kyau qala abu dauda qala musaddadun fa kana hadithan tawilan hadisi ne mai tsayi walakinni sai dai fani ikhtasartuhu na takaita shi ne saboda nan shine gaban da nake bukata babur rajul yastaku biswaki ghairihi babun da ke magana akan mutun ya aswaki da aswakin wani shi ya halatta wani ya aswaki kai ma kai aswaki da shi ya halatta na'am ko ya halatta قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد شي wannan Anbasa bin Abdul Wahid a cikin malaman kutubu sita Abu Dawud ka dai fidda hadisin shi Bukhari kuma ya ka hadisin shi amma ta'alikan an Hisham bin Urwa an abihi an Aisha qalat tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kasance alaihi salatu wa salam yastannu yana aswaki to a lokacin da yake aswaki wa inda hu rajulani a wurin annabi akwai wadansu mutane biyu suna zaune ahaduhuma akbaru min al-akhari dayan ya girme dayan bi ma'ana dayan shine babba aurin shekaru dayan yana kasa da dayan aurin shekaru shine akbaru min al-akhar fa auha Allahu ilayhi sai Allah yau annabi wahayi fi fadli aswaki cikin falalan aswaki wasu malamai suka ce a cikin ragowan aswakin saboda kalman fadl yana daukan falala kuma yana daukan ragowa an fahimci na abin da kyau ya mishi kila wahayi cikin falalan ragowan aswakin idan ya gama bi ma'ana ya ba wa ɗaya daga cikin su amma sai ya ce da shi an kabbir ka girmama in an ce ka girmama waye zai ba wa kenan wanda yafi girma an fahimci na abin da kyau tace ai a siwaka akbarahuma ka bada aswakin ga wanda yafi girma a cikin su wurin shekaru to kaga da wannan zamu fahimci cewar shi musulunci addini ne da ya gina mutane akan tarbiyya na girmama na gaba da kai girmama masu shekaru girmama masu girma a cikin rayuwa a cikin mu'amala na rayuwa na yau da kullum to idan muka kuskura muka bar wannan abun ya lalace to mun shiga uku kun fahimci wannan abin da kyau duk wanda Allah ya bashi girma to ka girmama shi duk wanda Allah ya girmama shi koda ya maka wani kuskure yo ai ba annabi bane ba dama dole zai kuskure kun fahimci wannan abin da kyau annabawa ne suke da isma na ba za su yi kuskure ba sannan kar mu bude kofan kuma ci musu mutunci a bainar jama'a yanzu da ka shiga social media ka zagi wani babba wanda kaje ka same shi a daci ka dudura masa a sharba kowa ba ina nufin wancan ya halatta bane ba illan tafi sauki dan wannan kai da shi ne kawai kun fahimci wannan abin da kyau amma in ka fito ka zage shi kai ma kana da wani babban shi ma nashi sai zagi wancan babban kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa duk na sha gaya mana a wurare daban-daban hatta shiwa gabanin mu na kungiyoyin addini idan suna fada su ya su bai kamata kai ka shiga ba kun fahimci wannan abin da kyau ya kace wannan fada ne na manya su yi ta fadan su kun fahimci wannan abin da kyau idan iyayenka suna fadawa za ka goyi bayan shi ko ka sasanta su ko ka fita a gida da babanka da mamanka suna fada wa za ka shiga wa babu to mu dauki wannan mu ainihin applying din shi a rayuwa idan ka fito misali kai kana kungiya kaza ka zagi shugabancin kungiyan to shi ma sai zagi shugaban kungiyanka shi ma wancan sai zagi na wancan shikenan mun zama karazube babu tarbiya babu shugabanci kenan kun fahimci wannan abin da kyau lalle mu gyara an kabbir Allah yau annabi wahayi ka girmama waɗannan wannan yafi wannan shekaru qala ahmad wa huwa ibnu hazm ahmad ibnu hazm yace qala lana abu sa'id yace da mu huwa ibnu al-arabi hadha mimma tafarrada bihi ahlul madina wannan hadisin yana cikin hadisin da mutanen Madina kade suka kadaita da shi dama akwai ruwayan mutanen Madina a ce ruwayan madaniyin ruwayan masriyin ruwayan shamiyin duk akwai irin wannan ce wannan ruwaya ce ta mutanen Sham ruwaya ce ta mutanen Misra ruwaya ce ta mutanen Madina to idan ka duba zaka sanadin dun malaman yan wannan garin ne ina fata an gane ai kaga Aisha yar Madina ce an gane ko tunda ta yi hijira ta bar Makka kaidan hijira kuma duk wanda ya hijira ba zai koma garin da ya baro ba haramun ne duk sahabin da ya bar Makka ya tafi Madina saboda musulunci to haramun ne ya koma Makka har ya mutu ke yasa sun riga sun zama ƴan Madina kaga Hisham bin Urwa dan Madina ne Urwa bin Zubair in ka dubi sanadin gaba daya ruwaya ne na mutanen Madina Allah ya kara musu yadda to anan annabi ya gama aswaki ya bawa wani yanzu kai ma za ka yi aswaki ka ba wani malam su mai ce a saboda me na'am akwai an mai wahayi to ba za mu yi koyi da shi ba to ka ji amsa mala shi manzan Allah alaihi salatu wassalam komai din sha'ana tabarruki da shi komai da ka sani na annabi albarka ne da gumin shi da miyau din shi ya wuce nan ko da gashi da rigan shi da ba abin da nashi ba albarka bane ba komai din shi albarka ne kisa ce faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wal midanuhu fi ilmin wala karami komai din shi albarka ne kisa rigarsa da ya bari karbanta ake ana jikawa a ba mara lafiya yanzu mala awal kwaran shi wajen hudu bai da lafiya da akwai wannan rigar muka jika muka bashi ba ruwan shi da chloroquine ko wace ce warke wazi kun fahimci labin da kyau duk abu da ya shafi jikin annabi to albarka ne alaihi salatu wassalam shi yasa wata rana ruwa annabi ya kurkura a bakin shi an ebo ruwa a cikin rijiya a guga aka bashi da ya kurkura baki sai mai da ruwan cikin guga da aka mai da gugan cikin rijiyan har abada ruwan rijiyan kamshi yake har rijiyan ta mutu wannan kissa ce tabbatacciya Anas bin Malik yace bai taba jin gumin da ya kai na annabi kamshi ba duk turaren da Laraba ke da shi babu gumi mai kamshi irin gumin annabi alaihi salatu wassalam kun fahimci labin da kyau to akan haka malamai suka ce wannan aswakin da na manzon Allah ne alaihi salatu wassalam babun fi ghasli siwaki za kuma ku gane wannan hadisin da zamu karanta babun da ke magana akan ainihin muhimmancin wanke aswaki in kai aswaki ka wanke shi kafin ka aje kar ka aje shi kuma ka ƙara dauko kai amfani da shi haka tsafta da annabi ke koya mana kenan alaihi salatu wassalam qala haddathana muhammad ibn bashar qala haddathana muhammad ibn abdullah al-ansari qala haddathana ambasat ibn sa'idin الكوفي الحاسب قال حدثنا كثير كثير ابن ابي عن عائشه انها قالت نانا عائشه تشي نعم من tsallake hadisi dai ko hadisin da muka tsallake din nan a cikin littafin da ke hannunku a wannan wurin yake ana mu kuma yana can gaba ku kawo na karanta shi tunda kun fi yawa wane bani littafi shi a karanta zan yi ba kai za ka karanta min ba za mu same shi a can gaba amma tunda ana ku yana nan bari mu karanta Allahumma amin na'am qala haddathana ibrahim bin musa ar-razi qala akhbarana isa ibn yunus an mis'arin wannan mis'arin din shine mis'ar ibn kidam ibn zuhair cikakken sunan shi kenan an al-miqdam bin shuraihin an abihi daga miqdam dan shuraihin an abihi daga baban shi baban sunan shi hani bin yazid al-harithi shi wannan miqdam bin shuraihin baban nashi shuraihu din shi ya rayuwa musulunta a lokacin annabi alayhi salatu wasallam amma bai ga manzon Allah ba an abihi baban nashi baban shuraihin kenan sunan shi hani da yazo madina sai annabi ji ana kiran shi da abul hakam annabi ce ake kiran ka da abul hakam wannan sunan bai yi ba baka da yaya ne yace ina da yaya ya sunan su wane da wane waye babbai ce shuraihu yace to daga yau sunan ka abu shuraihin an gane ko baban shuraihu to kale yace qultu li aisha nace wa nana aisha bi ayi shay'in kana yabda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da wani annabi da wani abu annabi yake farawa idza dakhala baitahu in ya shigo gidan shi wato idan yayi fita ya dawo gida da me yake farawa kalat tace bisiwaki da aswaki kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsafta irin na annabi da kamshin da ke jikin shi amma bai wasa da aswaki bai wasa da tsafta yasa an kai ma musulmi ne ka zabo mai tsafta abun kunya ne a ce musulmi ya zamo kazami an fanci wannan abun da kyau tace yana farawa ne bisiwaki da aswaki shikenan ko Allahumma amin babu siwaki babu ghasl siwak babin da ke magana akan wanke aswaki qala hadathana muhammad ibn basharin qala hadathana muhammad ibn abdullah al-ansari qala hadathana anbasat ibn sa'idin al-kufi al-hasib qala hadathana kathirun kathir sunan shi kathir ibn ubayd an aisha annaha qalat tace kana nabiyullah sallallahu alaihi wa sallama yastaku annabi ya kasance yana aswaki alaihi salatu wassalam fayutiyani aswaka sai ya bani aswakin idan ya gama li aghsilahu dan na wanke masa aswakin dan na wanke shi bi ma'ana ya gama sai ya bani na je na wanke na aje mishi to idan ya bani fa abda'u bihi fa astaku sai na fara da shi na goge hakori na tukunna ina fata an gane sai na goge hakori kafin na wanke shi tace idan na goga thumma aghsiluhu sannan sai na wanke shi wa adfa'uhu ilai sai na mika masa kuma ya aje kayan shi wato me yasa tayi aswaki albarkan bakin annabin take ne ba alaihi salatu wassalam shi yasa ko abun sha annabi sha idan ya mika mata sai ta dubi ta ina ya sa bakin sai ta sa bakin ta tauri ina fata an gane saboda neman albarka da tabarruki na manzon Allah alaihi salatu wassalam shi yasa alfazaziya cikin ashiri ne yake cewa laqar faza mallabba tafa wazarahu wa marraga fi zaka turabi izarahu amma dai akwai dan mushkila a cikin baitin an gane ko amma dai laqar faza hakika ya rabauta man tafa duk wanda ya dawafi walabba yayi labbaika allahumma labbaika wazarahu ya ziyarci annabi alaihi salatu wassalam babu siwaki min alfitra babin da ke magana kan aswaki yana daga cikin fitra yana daga cikin fitra qala hadathana yahya bin ma'in qala hadathana waqi'un waqi ibn jarrah kenan an zakariya ibn abi za'ida baban yahya bin zakariya daga cikin malaman hadisi dan malamin hadisi baban malamin hadisi al mus'ab bin shayba an talq ibn habib an ibn zubair an aisha to wadannan malaman na farko yahya ibn ma'in wannan in ana magana rufe kofa aki da an ce yahya ibn ma'in a babin ilimin hadisi sai a ce ai salatu annabi goma ta shiga kuma haka suke da ahmad ibn hanbal abokai ne idan suka ce wani ya inganta ilimin hadisi shikenan da sun ce kai sika ne muttafaqun alaihi kenan ko bincike ba za a yi ba in kuma sun ce an ce da afahu yahaya ce ka da ifi ne to kwananka ya kare sai amma ka bara guda hudu kawai to yana cikin malamin abu daud kuma yace waqi ibn jarrah ya bashi labari yahaya ibn ma'in da waqi ibn jarrah dukkansu waɗannan malaman kutubu sita sun yi ruwaya a gunsu haka zakariya bin abi za'ida shi ma dun malaman kutubi sita sun fidda hadisi a gunshi Mus'ab bin Shayba shi kuma malame guda biyar Muslim abin da ya kasa Abu Dawud Tirmidhi na Sa'ib ibn Majah an Talq ibn Habib daga Talq ibn Habib shi kuma malaman kutubus sita sun fidda hadisi a gunshi banda Bukhari an ibnu zubair shine abdullah ibnu zubair dagana na aisha kenan ko tunda da ne ga asma'u yarna na aisha aisha qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tace annabi ya ce ashrun min al fitrati ababe guda goma suna daga cikin fitra menene fitra anan imam al khattabi a cikin ma'alimus sunan yace ana nufin suna cikin sunnonin annabawa shine ma'anar fitra a wannan gurin ababe guda goma sunna ne daga cikin sunnonin annabawa wanda Allah ya umarce mu da mu koyi da su yace fa bi huda humu qutadi cikin suratul an'am na farko qassu sharib raja gashin baki shine na farko ko guda goma za alisafa wa ifa'ul lihya da kuma cika gemu wasiwa ku da aswaki mahallu shahid kenan duk abin da zai kawo shi wannan shine target din shi shi imamu abu daud da aswaki wal istinshaqu bil ma'i da shakar ruwa a hanci wurin alwala wa qassul azfar da kuma ainihin yanke farce wa ghaslul barajim da wanke albarajim jam'in na alburjum albarajim shine nan din hannun mutum da nan da kuma tsakanin yatsu duka ana kiran su da albarajim shi yasa ya zama tsatsafe su a wurin alwala sunna ce mai karfi sunna ce muakkada a wajen malaman malikiya yatsun kafa kuma sunna mustahabbiya ina fata an gane shi yasa wato malaman fiqh sura da abun mamaki idan wani yana sukan fiqh sai ka ce wannan bai ma san me fiqh ba duk abin da kaje su ce wannan sunna ne mai karfi wannan sunna ne mustahabbiya akwai dalili dalili shine tsatsafe yatsun hannu hadisi ya zo karara akan su an gane ko tsatsafe yatsun kafa kuma sai aka ce annabi ya tsatsafe yatsu ina fata an gane to kaga zai iya yiwa na hannun ne kadai kila kuma na hannun da kafa duka sai suka ce tunda wancan zahiri ya zo an kira suran shi sunna ce muakkada wannan kuma ya shiga ne cikin ribibi sunna ne mustahabbiya duk irin hanyar da suke bi suke bambanta abubuwa kenan yace wa natful ibti da ainihin fizge gashin hamata anan ne malamai suka ce abin da yake zo a cikin hadisi shine a ainihin tuge su amma wajen fizge sunnan fa akwai zafi ya za a aka ce to menene hikiman cewa a kawo da su saboda tsafta aka ce duk hanyar da kabi kace da su ya halatta yanda malamai suka fassara wurin ki ina fata an gane dan musulunci baya so mutun ya wahalar da kanshi ko ya cutar da kanshi dan zai dabbaka wani abu ina fata an gane sai ce wa halqul anati da aske gashin gaba wantiqasul ma'i da kuma tsarki da ruwa a lokacin fitsari ko bayan gida ya'ani abinda ake nufi al istinja bil ma'a shine tsarki da ruwa qala zakariya qala mus'ab bin shayba mus'ab bin shayba rayin wannan hadisin yace wa nasitul ashirata namanta na goma dan nan guda tara aka lissafa yace illa an takuna al madmadata sai da kila tayyufa kurkuran baki ne na goma inji mus'ab bin shayba qala haddathana musa ibn isma'il at-tabuzaki wa daud ibn shabib qala suka ce su biyun nan duk malaman abu daud ne shi Musa ibn Ismail mun karanta tun a baya cewa duk kutubus sita sun fidda hadisin shi amma shi Daud bin Shabib Abu Daud ne kadai da Ibn Majah suka fidda hadisi a wurin shi a cikin littafin su haddathana Hammad ibn Salama kenan lazo mun karanta Hammad ibn Zaid ko to nan sai aka ce in aka ji an ce Hammad an shiru inda hadisin Musa ibn Ismail ne duk inda ka gan shi a kowanne littafi ka kaddara Hammad ibn Salama ne kawai ina fata an gane an Ali ibn Zaid an Salama ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir daga Salama dan Muhammad dan Ammar dan Yasir wannan jika ne a wurin Ammar ibn Yasir amma gaskiya shi majhul ne a wurin malaman hadisi shi Salama ibn Muhammad malaman hadisi suka ce rajulun ne majhul ba su san shi a ainihin ilimin hadisi ba amma baban nashi Muhammad bin Ammar bin Yasir shi maqbul ne Ibn Hajar a cikin at-Taqrib yace rajul ne maqbul ana karban hadisin shi. To anan sai malami suka ce idan Salama bin Muhammad ya rawaito hadisi daga baban shi, hadisi ne mursal, ba a karban hadisin saboda shi din majhul ne, ba a san shi ba, amma baban an san shi. In ya rawaito kuma daga kakan shi, daga Ammar bin Yasir, hadisin rushe shi ma ake gaba daya, saboda bai hadu da kakan shi ba, kan aife shi ma kakan ya rusu. An gano wannan abin da kyau. To da wannan suka ce sanadin hadisin bai inganta ba ta wannan hanyar, amma ya inganta a wajen waɗansu malamai waɗanda suka rawaito ba ta wannan hanyar ba. A cikin akwai Ibn Majah, akwai Baihaqi a cikin Al-Kubra, akwai Ahmad a cikin Musnad, insha Allah. Kala Musa an abihi, Musa yace daga baban shi, wa kala Dawud, shi kuma Dawud bin Shabib yace an Ammar bin Yasir, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, yace annabi yace inna min al-fitrati, yana daga cikin sunnonin annabawa, al-madmadata, kurkuran baki wurin alwala, wal istinshaq, da shakarwa a hanci, fa zakara nahwahu, sai kawo hadisin cikakke irin wannan, amma a ciki walam yadhkur ifa al-lihiyati, al-lisafin shi bai kawo cika gemu ba, waza da sai ya kara arwayin shi wal khitana, da kaciya shine na goma. Ina fata an gane a ta wannan sanadin kenan, su babu ifa'ul lihiya sai aka al-khitan, kaciya. Kale ce wal intidah, da al intidah, walam yadhkur al intiqas, da intiqasul ma, da al intidah, duk ma'anan su guda daya, lafuzan ne daban-daban, duk ma'anan su al istinja'u bil ma'i, kawai tsarki da ruwa. An fanci wannan abin da kyau. Kala Abu Dawud wa ruwaya an ibn Abbas wa qala, arwaito kuma ta hanyar Abdullah bin Abbas, nahawhu irin wannan, wa qala Abdullah bin Abbas yace khamsun, ababe guda biyar, kullu hafir rasi, duk suna kai ne cikin ababe goman nan da aka fada, to biyar duka akan mutun suke, da wanne kenan, kasu sharif, ifa'ul lihiya, al-istinshaq wal madmada, da kurkuran baki, da shaka hanci, da cika gemu, da rage gashin baki, ka saura guda nawa? Saura daya. To shine yace wa zakara fiha, a cikin ruwayin sai ya kara da al-farqa. Al-farqa shine idan kana da gashi da yawa, kaman masu gashi da yawa Larabawa da sauransu, irin Indiyawa, Turawa, shine ka ainihin raba gashin gida biyu, wannan yayin nan, wannan yayin nan. Ina fata an gane, shine al-farqa. To shi sai lissafa ce al-farqa, saboda annabi yana irin wannan alaihi salatu wassalam, ya ainihin gyara gashin shi, taje shafa mishi mai, sai wannan ya zubota nan, wannan kuma ya zubota nan, wani lokaci kuma gaba ɗaya zuba su ta bayan shi alaihi salatu wassalam. Ka ina ka gashin annabi da an yi kallo ko? Allah sa mu dace, Allah hada mu da shi a gidan aljanna. To a cikin ruwayin shi sai kara da al-farqa, walam yadhkur ifa'ul lihiya, shi ma a ruwayin bai kawo ifa'ul lihiya ba. Qala Abu Dawuda wa ruwaya nahu hadithi Hammad, an ruwaito irin wannan hadisin Hammad, an Talq ibn Habibin wa Mujahid wa an Bakar bin Abdullah al-Muzani qauluhum, maganganun su. Walam yadhkuru, a ciki basu ambaci ifa'ul lihiya, basu kawo wannan kalmar na a cika gemu ba. Wa fi hadithi Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Maryam, a cikin hadisin Muhammad dan Abdullahi dan Maryam, shi ma wannan duk cikin kutubu sidda babu sunan shi, in ba anan wurin ba. A cikin Abu Dawud kade zaka samu sunan shi wannan Muhammad bin Abdullahi bin Abi Maryam, amma a Bukhari, Muslim wa duk basu ruwaya daga wurin shi ba. An Abi Salamata, daga Abu Salama dan Abdurrahman bin Auf, wannan da ne ga Abdurrahman bin Auf, an Abi Huraira, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fihi, a cikin ruwayan an kawo ifa'ul lihiya, wa Ibrahim an-Nakhai nahu huwa zakara ifa'ul lihiya wal khitana, duk da an kalli safa ababe ne guda goma, ko ya zama goma sha daya, a can an saka wannan, a can ba a sa wannan ba, a can an sa wannan, a can ba a sa wannan ba. To anan sai malami suka ce duk lokacin da aka ce abu kaza, to wannan adadin da aka fada ba ana nufin iyakan su kenan ba, zai iya cewa abu kaza guda kaza ne, sai ya lissafa muku goma, wata rana kuma sai ya sake fada, sai ya kara wani ya cire wani, a wurin ka goma ne, a wurin wancan goma ne, amma an samu kari, wannan karin duka suna nan ba za a cire su ba, ko da za su kai goma sha biyar ko makamancin haka. an fanci wannan abin da kyau babu siwaki liman qama min al-layli babin aswaki ga wanda ya tashi da daddare zai sallah zai kiyamul layli قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور منصور ابن مؤتمر وحسين شين حسين بن عبد الرحمن عن ابي وائل دغ ابي وائل ابي وائل سنن شقيق بن وائل ينا دا سنن شي وائل سنن سنن بابان شي ما وائل شي كون سنن شقيق شين ابو وائل شقيق بن وائل to shi wannan abi wail din yana cikin mukhdaramun kun san mukhdaramun kun taba jin sunan su ba ku taba ji ba kun san sahabbai ko wane ne sahabi ya ga annabi sannan ya me ya imani da shi sannan me ya mutu akan musulunci haka ne ko to idan annabi ya rasu sai ya ridda sai ya ƙara dawowa daga baya yana cikin sahabbai ko baya ciki ka ce baya ciki saboda me ina fata an gane idan sharadin zama sahabi suka ce mallakiyan nabi karka ce wanda ya ga annabi a ta'arifi in a jarrabawa ne ka fadi ina fata an gane daidai ka ce wanda ya hadu da annabi da in kace wanda ya ga annabi kafir da mala'iku aya makafi afwan kafir da makafi a ciki yasa malami ba sa cewa wanda ya gaide mallake wanda ya hadu da shi koda makaho ne kun fanci wannan abin da ke koda wanda ya hadu da shi amma annabin na can ne sa aka nuna ga can annabi kamar lokacin fatuhu makka akwai wanda daga nesa suka hango shi a arfa saboda mutum 100 suka taro a wurin kaga dole wani daga nesa zai hango shi bai ma ga cikakken kamannin shi ba ya shiga cikin sahabbai to kaga mallakiyan nabi wa amana bihi yayi imani da shi tunda Abu Jahil ma ya gan shi aiko to amma kaidan wa ama usana wa mata alal islam ya mutu a musulunci to sai su ce maka to in yayi ridda kuma fa ya dawo sai suka ce baya ciki saboda me wa man yakfur bil imani fa qal habita amalu duk wanda ya kafirce musulunci to aikin shi halalaci sai suka ce yanzu idan naje aikin haji sai ne ridda na sake dawowa ana bi na bashin haji kenan ina fata an gane malaman fiqh suna tattauna wannan abu sai suka ce akwai magana anan wurin waɗansu malami suka ce idan yayi ridda aikin ya halalaci in ya ƙara dawowa kuma aikin ya dawo suka ce saboda me suka ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasana wa kana llahu ghafurur rahima ina fata an gane sannan suka saki cewa man yakfur a cikin suratu al-baqara da Allah ke magana dangane da wadanda man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun yace me fa ulaika habitat a'maluhu wa laka ashabun nar hum fiha khaliduna to sai imamu na malik yace anan aiki biyu aka fada da sakamako guda biyu wa man yartadidminku an dinihi laifi na farko kenan sannan fa yamut wa huwa kafirun aiki na biyu kenan kun fanci wannan abin da kyau to fa ulaika habitat suka ce sakamakon abu na farko ne wancan fa ulaika ashabun nari sakamakon abu na biyu ne shi ma wannan kun fanci wannan abin da kyau a takaicen takaitawa ibnu hadra al-asqalani yace zance mafi inganci idan yayi ridda ya sake dawowa yana cikin sahabbai wannan shine rajihi a masaban ahlus sunna insha Allah to sahabbai daga nan sai waye matakin daraja sai tabi'i sai waye to tsakanin sahabbai da tabi'i akwai wani shine mukhdaram mukhdaram jami'u mukhdaramun sun suna kasa da sahabbai a wurin daraja sun fi tabi'ai kusan saboda me saboda su sun musulunta annabi na rayi amma ba su hadu da shi ba kun fanci wannan abin da kyau irin suna jashi sarkin habasha ya musulunta annabi na rayi sun ji labarin juna har sun yi musayin bayanai da da waya ne mallan sun yi waya ina fata an gane amma ba su taba haduwa ba har sallar annabi mishi da rasu alaihi salatu wassalam to wadannan sake ce musu mukhdaram sun musulunta annabi na raye ya ji labarin su amma ba su hadu ba to wannan shi ma yana cikin irin wadannan mutane kun fahimci abin da kyau an Hudhaifa anna rasulullahi kana alaihi salatu wassalam yace annabi ya kasance idza qama min al-layli idan ya tashi da daddare yashusufahu yana goje bakin shi biswaki da aswaki annabi na tashi da daddare zai goge bakin shi da aswaki kafin ya ainihin ya alwala ya fara sallah qala haddathana musa ibn isma'il qala haddathana hammad ibn salama qala akhbarana bahz ibn hakim bahz ibn hakim malami hudu sun fitta hadisin shi an zurarata bin aufa shi wannan zurarata ibn aufa malaman kutubu sita duk sun fitta hadisin shi yana da abun mamaki yana cikin bayin Allah da ake buga misali da sudin tsoron Allah yana cikin wadanda ake mamakin su ya ga sahabbai kuma yayi ruwaya daga wurin Abu Huraira da Abdullah bin Abbas da Imran bin Husayn daga cikin manyan daliban shi akwai Bahz bin Hakim wannan da muka karanta yanzu sannan akwai Ayyub Sakhtiyani akwai Qatada bin Da'amata Sadusi akwai irin su Auful Arabi duk manyan daliban shi ne to shi wannan zurara na daga cikin abun mamakin shi wajen tsoron Allah da malami ke bugawa wata rana yana limincin sallan asuba a Kufa wannan Kufa da kasan Iraki shi Bahz ke bada labari yace ni ina masallacin abun ya faru yace sai karanta mana suratul muddathir da yazo fadin Allah fa idza nukira fi naqur fa zalika yawma idhin yawmun asir ala al-kafirin ghayru yasir yace fa kharrama gashiyan take fadi suma yace da shi dai kawai sai fadi sai gawon shi aka dauka sai in yana karanta qur'ani yana yawan kuka kukan ma na fitan hankali yace ni ina cikin wadanda muka dauki gawon shi zuwa gida zurarata bin aufa Allah kara musu rahama da yarda an sa'd bin hishamin an aishata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana nana shata ta annabi ya kasance yudau lahu wudu'uhu ana ajiye masa ruwan alwalan shi ko san na ga ya muku ran an ce alwudu'u wawun aka mata damma ana nufin alwala ya ka ce alwudu'u wawun aka mata fatha ana nufin ruwan alwala kun fahimta wannan abin da kyau haka ne aka ce alghuslu ana nufin wanka an ce alghaslu ruwan wankan ina fata an gane kana yudau lahu wudu'uhu kaga wa fataha zaka mishi annabi ya kasance akan ajiye masa ruwan alwalan shi wasiwaku da aswakin shi da daddare kenan fa idza qama min al-layli idan ya tashi cikin dare ta khalla zai dauki wannan ruwan ya je kama ruwa ya dawo ya biya bukatun shi thumma staka sallai da aswaki kuma ya aswaki ya goge bakin shi ya goge bakin shi kafin ya alwala daga nan kuma ya fara sallah saboda me saboda zai gana da Allah subhanahu wataala qala haddathana muhammad bin kathirin qala haddathana hammam shine hammam bin yahya ana ali bin zaidin ana ummi muhammadin wannan mata ce ga zaidu da aka ce an ali bin zaidin to shi zaidun baban ali wannan matarsa ce wato ya dikko kenan ko ga shi aliyu amma malama hadisi suka ce majhula ce hatta wajen sunanta ma an yi sabani an aisha daga nana aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana tace annabi ya kasance la yarqudu baya ainihin farkawa daga bacci min laylin aw naharin la yarqudu baya kwantawa bacci in an ce raqada kamar yadda zo a cikin misbahul munir shine bacci ko bacci rana ko bacci dare to baya bacci ko da rana ko da daddare fa yastaqidu ya farka illa tasawwaka fatiha aswaki duk baccin da annabi ko baccin irin kailula na bayan azhar din nan ya tashi sai aswaki ta wato tsafta kare a wurin annabi alaihi salatu wassalam illa tasawwaka fata aswahi qabla an yatawadda'a kafin ya alwala. Rayuwar annabi gaba ɗaya cikin tsafta take, yasa yake son turare, yake ainihin son duk abu mai kamshi, saboda yunaji malla tunaji, yana ganawa da waɗanda mu ba mu ganawa da su. Mala'iku sukan kawo mishi ziyara a zahiri ma su bayyana mishi. Ina fata an gane. Ina ga saboda lokaci ne kamata mu tsaya ko abinda mu karanta nan dai da Allah shi ba mu lada. Inda muka yi kuskure ko tuntum yarshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana, ya ainihin amsa mana abinda muka yi, ya sanya wa rayuwarmu albarka. Ga professor ka mana ziyara, ga boko, ga qur'ani duka a wuri daya kuma Allah rahma. Prof ko addu'a zuwa mana na komanda. Professor mana addu'a ko to Allah ta'ala ya karba mana gaba daya, ya zaunar da kasan mu lafiya, ya yi wa iyayenmu da malaman mu albarka, ya jikan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyata wal muafata fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم قضي خوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. كفوا كرا صلى الله عليه وسلم.